الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan unguwa ta Kandarawa a wannan dare na Litinin a munasaba ta aure muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi da albarka Allah subhanahu wataala ya da hada mana lafiya ya samu wasu lafiya ya sa aljanna ce mu kuma gabaki da insha Allah abu guje abinda zan yi mana nasiha na fadakar da kawunan mu akan maudu'i ne mai muhimmanci shine wujubu ta'atillahi wa rasulihi wa taqdimu ta'atihima ala man siwahuma ka'inan man kana wajibatin yin da'a ga Allah da manzansa da kuma gabatar da bin Allah da manzansa akan komawa ne dalili kuma akan gabatar da wannan nasiha duba da yadda muka tsinci kawunan mu a irin wannan lokuta daga mutum an ce mai Allah ya ce annabi ya ce sai kaga shi kuma ya ce a shi kuma a ra'ayin shi kaza ne ko kuma a ce ma Allah ya ce annabi ya ce kace a ku ba haka kuka tashi ba kuka ga ana yi ko a garinku ko a unguwarku ko a gidanku ko kuma a kai ba haka kaga malamin kai na yi ko babanka ko a garinku ko a mazhabanku ko a kungiyarku ko a dariƙarku ko a menene kene ya zamanto a matsayinka na musulmi mumuni in aka ce Allah ya ce annabi ya ce magana ta gari kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗi a cikin suratul ahzab aya ta 36 Allah yake cewa wa makana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim Allah yace man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina Allah yace bidace ba ga mu'mini namiji ko mu'mina mace idan Allah ya hukunta wani al'amari ya zamanto suna da wani zabi daban wanda ba alzabin da Allah da Annabi bane ba suka yi ba ma'ana Allah ya ce ai gabas kai kuma ka ce yamma in ya ce ai kudu kai ka ce arewa Allah ya ce bai dace ba ga mumuni na gari mumuna ta gari Allah ya ce kaza kai kuma ka ce a'a kai ba haka ba Allah ya ce to man ya'sillaha wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah da manzansa Allah ya ce ai kaki ko kuma yace a bari amma kuma ka aikata wannan abu to Allah ce duk wanda ya saba ma Allah da manzansa to ya sani faqad dalla dalalan mubina hakika ya bace bata mabayyani bata da babu wanda zai samu ka saboda mi ka kauce ma hanyar da za ta saka samu yadda Allah subhanahu wataala haka kuma wani waje Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul tauba aya ta 24 Allah yake cewa qul in kana aba hukum Allah ce kace musu idan ya kasance uwayenku wa abna hukum da ayyanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matayenku wa ashiratukum da danginku wa amwalun iktaraftumuha da dukiyoyin da kuke tarawa wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancin da kuke yin tsoron gurgun cewa wannan kasuwancin ko asara ko faduwa wa masakinu tardawna ko kuma da gidajen da kuke alfahari da su ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli su suka fi soyuwa a gare ku sama da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi da kuma jihadi a tafarkin Allah Allah ce to fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri ku jira hatta al'amarin Allah ya zo kuma in wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin malalle Allah baya shiryar da mutane wanda suke fasikai idan ka ga nuna cewa fifita wani abu akan fadin Allah da annabi wanda zai mai da mutum fasiki kuma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Anas bin Malik wanda yana cikin sunan Tirmidhi manzo Allah yake cewa la yu'minu ahadukum imanin ɗan ku ba zai cika ba yace hatta akuna ahabba ilayhi har sai na kasance ni nafi soyuwa a gare shi min walidihi sama da mahaifinsa wa waladihi sama da ayyansa wanda sai ajma'i da mutane gabaki da me ake nini ka fi son manzan Allah sama da uwayenka da ayyanka da mutane gabaki da shine idan manzan Allah ya faɗi magana to kanka sake ka dauki maganar wani ka fifita ta aka man maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to maganar manzan Allah sama take da kowa shi yasa a wani hadisin ma manzan Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu da hadisin ma na cikin 40 hadisi shine hadisi na 40 da ne na kusan karshe da 40 hadisi hadisi 42 ne to hadisi na kusan karshe manzo Allah ce imanin din ku ba zai cika ba har sai ya kasance karkata shi da inda yafi karkata shine zuwa ga abin da manzo Allah ya zamanto kai abin da kake aikatawa abin da manzo Allah ne ya ce ai da haka yau kuma yi ma Allah da manzon sa da yana da falala mai girma kuma saba ma Allah da manzansa yana janyo bawa tabewa da asara duniya da lahira kuma Allah subhanahu wataala ya mana isharori masu yawa a cikin alqur'ani wanda yake nuna wajibcin mu bi maganar sirra da manzansa da kuma yi mana kashini da razanarwa da tsoratarwa akan mi saba ma Allah da manzansa misali Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin suratu ali imran aya ta 32 قل اطيعوا الله والرسول قل كتي وانيني زيتي مزان الله وايتي يتي الله سبحانه وتعالى سو ذا وادي ما مو الامم مزان الله كاغا دكان منا كوا شيغا تيكي مي ذا وادي منا اطيعوا الله والرسول فيما الله ده منزل صدا مي اجي ني دا يناي برنا بري ان انتي كاي كاي ان انتي كبري كبري to idan Allah da manzansa suka ce ayi kai in Allah da manzansa suka ce a bari ka bari wannan abin da Allah da manzansa suka ce ayi ko da a garin ku ba ayi ko a unguwar ku ba ayi ko a inda ka taso ba ayi in dai Allah ne da manzansa suka ce ayi to kai haka abin da Allah da manzansa suka hana ko da kowa na yin shi a duniya to kai kanka kuskure kai kanka ce ayi yayi ne ko an saba ana yi a'a ka zama to irin annabi Ibrahim da Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan shi dai aka kira al'umma saboda me yana bin umarnin Allah da kuma hanuwa da abinda Allah ya hana to dan haka ka ringa lissafi da abuwai mutane suna gobe sai a kai ma'auninka Allah da manzon Allah sun ce ayi to kai Allah da manzon Allah sun ce a bari ka bari kaga ce a mutane suna yi ko ya zama yayi da sauransu a wannan ba zai tsirata da kai a gaban Allah ba to kun ga Allah subhanahu wataala ya ce mana ta harshen manzansa ya ce mana mu bi umarnin Allah da manzansa musara mu yan uwa Allah ya ce fa in tawallau idan kuka juya baya kuka ki ban umarnin Allah da manzansa me zai faru sai Allah ya ce fa inna Allah la yuhibbul kafirin lalle Allah baya son kafirai ma'ana rashin bin umarnin Allah da manzansa zai mai da ka kafiri tunda kaga Allah ya ce ku yi da'a ga Allah da manzansa in kuka juya baya kuka ki bin umarnin Allah da manzansa to aka ce ashe asalar da mu lalle Allah bai san kafare ma'ana wanda bai bin umarnin Allah da manzansa to wannan zai kasance cikin kafare abu na gaba a cikin suratul ali imran aya ta 132 Allah ya ce wa atiqu Allah war rasula la'allakum turhamun ku bi Allah ku bi manzansa me yasa domin a muku rahama da jin kai kaga bin Allah da manzansa yana sababa bawa mi samun rahama da jin kai na Allah subhanahu wataala a wani waje kuma a cikin suratul nisa'i aya ta 13 zuwa ta 14 Allah ya ce tilka hududullah bayan Allah ya yi bayani akan hukunce-hukuncen rabon gado yace to ku sani wa innan wa hukunce-hukunce da Allah ya mana rabon gado yace iyakoki ne na Allah wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya ma Allah da manzansa da'a me zai faru yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar allazi shigar da shi gidaje na aljanna wanda koromu suke gudana ta karkashin su kuma abun farin ciki Allah ce khalidina fiha kuma za su dago mu a ciki wadhalika al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma kasance kanka a cikin aljanna babu rabo ɗan uwa irin mutun ya samu kansa a cikin aljanna kuma Allah ya tsiratar da shi daga wuta shi yasa ai a cikin suratul ali imran Allah yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyama fa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Kaga Allah ce duk wanda aka nisanta shi da shiga wuta aka sanya shi aljanna hakika ya rubuta aya ta 185. To ana Allah subhanahu wataala ce mana duk wanda ya ma Allah da Adam manzansa sakamakon sa Allah zai shigar da shi aljanna kuma zai dawoma a ciki har abada kuma wannan shine babban rubutu. To aka san haka ba wa man ya'sillaha wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah da manzansa wa yata'adda hududahu kuma ya ketare iyakoki na Allah to yudkhiluhu naran Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiha kuma zai dawoma a cikin ta walahu azabun muhin kuma yana da azaba taulakanci za a wulakanta shi a cikin wuta. A wani waje Allah subhanahu wataala yake ce mana a cikin suratul nisa'i ne aya ta 59 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أقوال الناس في إيماني قيمة الله دم زنس بيئيا دم أبوتا الأمر جاوب نورك سوني معلمين بانجر عديني تشواغ بنيكما الله جف إن تنازعتم في شيء دم كي جاييا كما دون أبو ناتي ينادي كاو كاتي بابي كاو ناتي حلال لي كاتي حرامني nace sunna ne kace bid'a ne nace tauhidi ne kace shirka ne nace haske ne kace bata ne ko kace nace haske ne ya kuma kace duhu ne nace shari'a ne kace bata ne to me za a yi Allah ce to ku mai da shi zuwa ga Allah da manzansa ma'ana hin hukumun littafin Allah alqur'ani da kuma ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu ga me Allah da manzansa suka ce amma yin hakan wa ba ga kowa ke samuwa ba in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kun kasance kun yi imani da Allah da ranar karshe ma'ana ko jayi aka yi ta addini wanda ya imani ne da Allah da ranar tashi alkiyama zai ce to mu koma mu ga alqur'ani mai Allah ya ce mu koma mu ga hadisan manzon Allah ingantattu mi manzon Allah ya ce to yi ka imani ne da Allah da ranar karshe amma wanda bai imani da Allah da ranar karshe ba shi ba ruwan shi zaka iya game ma aya ko hadisi yace a ko shi ba haka bane ba ko malami sun ce kaza ko yanzu kaga a zamanin mu mutum zai ce mai Allah ya ce yace to wasu malami sun ce kaza kai yanzu ana ce mai Allah ya ce kai kana malami sun ce kaza ko a ce ma manzon Allah ya ce kace to wasu malami sun ce kaza kago wannan bata ne. Abdullahi dan Abbas sai ya ce wa sura Iris Allah ya muku ruwan zuwa su daga sama ina ce manzon Allah ya ce kuna ce Abubakar da Umar ya ce kun ga cikin al'umman nan babu bayan manzon Allah irin Abubakar da Umar ko to amma Abdullahi dan Abbas sai ya ce ina ce muku manzon Allah ya ce ku kuma kuna ce mini wa wai Abubakar da Umar sun ce ba hada magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magana wani shi yasa wani malami yake cewa da kullu qaulin inda qaulin Muhammadin ma aminu bi dinihi kam wa'amilu ku bar duk wata magana idan ka ce manzon Allah ya ce kamar yadda ka san ba a maganar a ci balbal ko kuma cocilan ko kuma mutulan kwai idan rana ta hudu kai idan Allah idan rana ta hudu an ga magana a ci balbal ko mutulan kwai babu wadan to haka zaka ce manzo Allah ya ce babu magana kowa. A wani waje Allah subhanahu wataala yake cewa wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa wannan cikin suratul nisa'i aya ta 69 Allah ce lalle tuwa inda tuwa ne ma Allah da manzansa biyayya to ya sani yana tare da waɗanda Allah ya masa ni'ima su ne annabawa da siddiqai da shahidai da bayan Allah na gari tukuici da sakamako na yi ma Allah da manzan Allah biyayya shine Allah zai hada ka da wannan babbar tawaga wanda Allah da kanshi ya ce wa hasuna ulaika rafiqa ma dalla da waɗannan abokan zama a ce waɗannan su ne abokan zamanka to Allah ce madalla su wane ne annabawa dawa siddiqai dawa da shuhada shahidai da kuma wa bayan Allah na gari abu ne Allah subhanahu wataala yake cewa wa atiu Allah wa atiu rasul wa hazaru Allah ce ku yi ma Allah da manzansa biyayya wa hazaru kuma Allah ce ka shiru ku kiyaye fa in tawallaitum idan kuka juya baya kuka kuka kima Allah da manzansa biyayya to Allah ce ku sani fa alam annama ala rasulina albalagul mubin ku sani lalle abin da yake kan manzanmu shine isarwa mabayyaniya abin da Allah ya umarci manzan Allah shine ya isar amma da shi da bin wannan shari'a to wannan na Allah ne shi yasa kai ma in kana ba mutane da siya ko azi kaga da mun dole sun karba shi shari'a nan Allah take wani Allah yana iya fayyantar da shi yau wani sai bayan sati ɗaya wani bayan wata ɗaya wani bayan shari'a kai bayan shekara kai dai abin da ake so kai san ma da mutun sabon Allah subhanahu wataala wannan kun ga a cikin suratul nisaa shi ma afwan a cikin suratul maida aya ta 192 a wani waje Allah subhanahu wataala yake cewa wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin wannan a farkon suratul anfal kenan da yace yas'alunaka 'anil anfal qul lil anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslimu zata bainakum yace mi wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin ku yi ma Allah da manzansa biyayya in kun kasance mu'mini ma'ana nan abin da yake nuna mana ba kowa yake ma Allah da manzansa biyayya ba sai ne wanda ya kasance wa mu'mini tunda Allah ce in dai kun kasance mu'mini to ku yi ma Allah da manzansa biyayya a wani waje kuma Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul anfal aya ta 24 ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi wa lir rasuli ya ku wadanda suka yi imani ku amsa kiran Allah da na manzan Allah ma'ana amsa kiran Allah da manzan Allah idan Allah ya ce ayi ku yi idan Allah ya ce ku bari ku bari idan manzan Allah ya ce ayi ku yi idan ya ce a bari ku bari idza da'akum lima yuhyikum idan suka kiraye ku zuwa ga abin da zai raya ku saboda abin da manzan Allah yake kira da shi abin da zai raya mu ne ku samu kyakkyawar rayuwa a duniya da lahira kuma Allah ya ce a wani waje a cikin suratul tauba ya ce yana bayanin sifofin mu'mini yace wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata yace wa yuti'una Allah wa rasula yace ulaika sayarhamuhum Allah Allah ce mu'mini maza da mu'mini mata sashin su masoya sashi ne mataimaka sashi ne Allah ya ce suna umarni da kyakkyawan aiki suna hani da mummunan aiki suna tsaye da sallah suna ba da zakka mahalli shadi ya ce wa yuti'una Allah wa rasulahu kuma suna yi wa Allah da manzansa biyayya Allah ya ce a saurara ulaika irin wa'annan masu sufofi sayarhamuhumullah da sanna Allah zai musu rahama tabbas Allah zai musu rahama kuma inna Allah azizun hakim lalle Allah mabawai ne mai hikima wannan cikin suratul tauba aya ta 71 a cikin suratul nur Allah subhanahu wataala yake cewa wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiu rasula la'allakum turhamun kaga shi ma irin wancan ku tsira sallah ku bada zakka ku yi ma manzan Allah biyayya domin mi domin Allah subhanahu wataala ya muku rahama aya ta 52 a cikin sai suratul nur Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma kana lil mu'minin afwan a cikin suratul ahzab wannan aya mun ganta Allah yake cewa man yuti'ir rasula wa man yuti'il laha wa rasulahu faqad faza fawzan azima aya ta 71 da Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ayat Allah yace man yuti'il laha ladzi wandima Allah biyayya wa rasulahu da manzansa to faqad faza fawzan azima haqiqa ya rabuta rabu mai girma aswatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 33 Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum ya kuwa da suka imani ku yi ma Allah biyayya ku yi ma manzan Allah biyayya kada ku bata ayyukanku ma'ana rashin yi ma Allah biyayya da manzan sai yana rusa aikin bawa shine Allah ya ce ku yi ma Allah da manzansa biyayya kada ku bata ayyukanku hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi Abi Huraira man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asalla Abi Huraira ya wato hadisi ga manzo Allah hadisi muttafaqun alayhi yana cikin Bukhari da Muslim manzo Allah ce duk wanda ya mani biyayya tabbas haqiqa yayi ma Allah ne biyayya kuma duk wanda ya saba mani to tabbas haqiqa ya saba ma Allah kuma wannan hadisin aya alqur'ani take karfafa shi da Allah yake cewa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda yayi ma manzo Allah biyayya haqiqa yayi ma Allah biyayya ne kaga yan uwa da sosin suna da yawa wanda suke nuna mana wajibi mu yi ma Allah da manzansa biyayya ba kasudin kawo wannan domin mi abinda Allah ya umarce mu a littafin da ya saukan mana da kuma sunna ta manzon mu sallallahu alaihi wasallama shine mu yi ma Allah da manzansa biyayya to kuma za a gane haka shine idan ya zamanto Allah ya ce ko manzon Allah ya ce kaka fifita sarrafa ko san zuciyarka kaka kalluwa ne shi yana yi ko baya yi ko ana yi a garinku ko ba a yi a
daga an ce Allah ce manzo Allah ce kabi kana da hujja ko a gaban Allah da tashin kiyama in ya tambaye ka wani me yasa kai kaza kai kace Allah kai ka fadi alqur'ani kace ai shi yasa nayi wani me yasa kai kaza saboda ya tabbata a harshen manzanka a cikin hadisi ingantacce ya ce ai kaza kuma kai ka umarce mu kace mu manzan Allah to amma in ya huta daga wannan abu biyu idan kai abu Allah tambaye ka me yasa kai me zaka ce ma Allah in dai ba Allah bane yace annabi yace kaga akwai matsala da kai kuma madawama matabbata akan sunan Allah da manzansa mun ji ayi da Allah nuna mana cewa duk wanda ba Allah da manzan Allah to zai samu babbar rago a duniya da lahira Allah subhanahu wataala zai biya ma bukatunka yayi ma damuwoyinka ya tabbatar da kai akan dini Allah subhanahu wataala ya kare ka daga dukkan sharri da bala'i da abin yi kuma ka dace da kyakkyawar rayuwa a duniya kuma ka samu babban rabo ranar tashin kiyama fadan Allah ya madace mu dukan mu da yi ma Allah da manzon sa biyayya karkashin fahimtar mazhabi ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran magabata da kai abinda da madana ne bi Allah ya sami tare da lada kuskure da duk ba harshe kuma Allah ya yi mu subhanallahu wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh على الموارد على السلمان على الفاتحة على الهياء تقيت ومحاجرة الشيء